بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkanmu da haduwa a wannan misafiya ta Lahadi, wato biyar kenan ko? Ha? 11 ne ga watan 11. Ha? Yau 10 ga watan Jumadal Akhira. Dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyu, wanda ya zo daidai da 24 ga watan Januwari shekara ta 2021 miladiya. Wannan shi ne darasinmu na biyu cikin daura da muka shirya a wannan aji namu mai albarka, mu'assasatul manar li akibatil mannan lil'ilmi wa ta'abbudi wal ikhlas. Muna sa ran karanta littattafai guda uku, mu sauke su kuma insha Allah cikin kwana biyar. Littafin farko musallas na Qutrub, wato nadmu musallas na al-Imam al-Qutrub. Littafi na biyu manzumatu mi'atil ma'ani wal bayan na al-Imam Ibn Shahina. Littafi na uku kuma wato al-Bulgha fil farq bayna al-mudhakkar wal mu'annas na Kamaluddin Abdurrahman bin Muhammad al-Ambari, Allah ya masa rahama. So wannan shine darasinmu na biyu, kamar yadda na faɗi. Za mu tashi kan baiti na 30 daidai, haka ne? Alkuna na 21. Je mun yi baitutuka 20 insha Allah. Yau kuma za mu tashi kan na 21, haka ne? الحر كيننكو الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من مخسنات العرب. وتسوكي أكويا منا مسام عربي بوكابلاري جالن كلمومي دي يدكما أكي سبرتاسو. الحرة الحجارة انك جب العربي يأتي مكا الحرة الحرة yana nufin dutse mai santsi, shi ake ce mishi harra. Duk dutsen da yake yana da, in ka shafa shi haka za ka ji smooth, so shi ake ce masa al-harra. An gane ko? Al-harra dutse mai santsi. Wal-hirratu al-harara, in kuma Balarabe ya ce al-hirratu, to yana nufin zafin rana, in gari ya dauki zafi sai ya ce hirra. Hirra zafin rana. Wal harratul mukh wal qurratul mukhtara, in ka sa famma kuma ka ce hurra, to ta zama ya kenan kishi baiwa. Shi yasa ya ce wal qurratu, lafazin al qurratu al mukhtara min muhsanatil arabi, zababbiya cikin katangaggun Larabawa. Wato Balarabiyar da ba ta zina, ta kame kanta, kuma ita ya ce ba baiwa ba, tunda kun sa a wancan lokaci bayi ne aka san su da zina. Ta ku je umma tsiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kira su, ana musu, ana jan hankalinsu, aka ce wala yaznina, ta ce atadnil hurra, ya tana zina, ma'ana su ba sun cewa ya tana yin zina ba abinda suka sani wacce take zina ita ce baiwa kun ga ne ko har zaka ji Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum alal bigali in aranda tahassuna wanda ke nuna maka akwai waɗanda suke zina din cikin bayi amma ƴaƴa ba a samu suna zina a wancan lokaci yanzu ne abuwa da suka bi suka lalace to dai karki waɗannan kalmomi Al-harratu da fataha ta haita ha'un na nufin dutse mai santsi an gane ku al-hirratu kuma na nufin zafin yanayi in yanayi ya dumama ana ce masa me hirra al-hurratu kuma ya wacce ba baiwa ba shine al-harratu al-hijara wal-hirratu al-harara wal-qurratu al-muqtara min nuqsanati al-arabi ngane ko wallahi musta'an to za a bambanta man nan kuma tsakanin al-halmu da al-hilmu da al-hulmu al-halmu thaqabun fil adim wal-hilmu min khulqin karim wal-hulmu fin nawmin amim bisidiki au bil kadhibi al-halmu saqbun bil adim fujin dake jikin fata shi balarabe ke ce mishi halmu in aka huda fata an gane ko al-adim shine fata din al-halmu lafazin al-halmu saqbun huji ne bil adimi a fata in aka huda fata me ake ce masa a larabci al-halmu shine hujin dake jikin fata an gane ko ba fata kade ba a yau ka ta rigan ka ya huje to wannan hujin dake jikin riga a larabci me zaka ce masa al-halmu in kuma tsagewa yayi haka al-jaybu in ya tsage haka a tsaye sai ka ce mishi me al-jaybu in kuma ya huje ne al-halmu an gane ko al-halmu ko kafet din nan ne ya huje to sunan hujin da ke jikin kafet din a larabci shine me al-halmu an gane in ko ya gewa ya haka tsaye sai ka ce me al-jaybu daga nan ne ake ce ma ajuhu al-jayb an gane ko wal-hilmu min khulqin karim lafazin al-hilmu shi kuma wannan ai dabi'a ne na mutum mai karamci domin al-hilmu juriya kenan da hakuri al-hilmu mutum mai hakuri an gane ko agra akan ce halim mai hakuri wanda yake da juriya wato al-hilm dadi ne akan hakuri shi hakuri ai maka abu ka yafe shi kuma al-hilmu ai kai ka kawar da kai kaga ka jure kenan kun gane ko akwai wanda suke ganin as-sabru yafi al-hilmu fadi amma zan ce mafi inganci a lugha al-hilmu yafi me as-sabru fadi sai dai akwai sabani wajen malaman lugha wal-hilmu fi an-nawmi al-amim in ko balarabe yace al-hilmu to yana faruwa ne a bacci mai nauyi shine wal hulmu shi hulmu fin nawm yakan afkune a bacci al amimu me nauyi baccin da ya game ko ina na jiki da Allah kun gane bacci in ya kama kunni sosai farkon bacci a ido yake amma in yi karfi zai koma kunni kunni ne ke bacci ba me ba ido ba an gane ko zaka gani idan shi a rufe amma kunnin shi yana me yana ji to wannan baccin bai kama shi sosai ba bai zama al-amimu ba al-amim sai ya game kunnuwa ya zanto in ana magana ko ana wani abu baya ji kun fahimta sai ka zo kai ta harkokinka ba ganka ba amma da zaka yi magana kuma zai me zai ji ka to wannan baccin bai zama al-amim ba an gane al-amim daga al-amani ai al'a'ma shine wa makaho to al'amim baccin da ya kurumtar da ya makantar da ido ya kurumtar da shi to irin wannan a cikin sa akan samu al'ulmu mafarki kenan ko al'ulmu din ma nau'i biyu akwai al'ulmu mutun ya asgasu ahlam jam'i na hulmu sannan kuma akwai wa idza balagal atfalu minkumul uluma kun gane kaga alhulum da Allah ya fada a can yana dafin yaro ya balaga ya fara mafarkin iyamaci kun gane ko so wancan kuma yana dafin asgasu ahla so amma dukkan waɗannan dai ko ne ana ce masa me alhulmu kun fahimta sai ce bi sidiki shin mutun zai mafarkin nan na gaskiya ne aw bil kadibi ko mafarkin ƙarya an gane dukkan ana ce masa hulmu ina fatan mun gane alhalmu wal hilmu wal hulmu alhalmu saqbun fil adim wal hilmu min khulqin karim wal hulm wal hilmu min khulqil karim wal hulmu fil nawmil amim bi sidiki aw bil kadibi kun fahimci wannan tunan kuma za a bambanta mana tsakanin asabtu da asitu da asutu an ga ne bil fataha bil kasara bil dhamma asabtu yawmun ubida wasibtu na'lun humida wasubtu nabtun wujida fi ma'marin aw sabsabi asabtu yawmun ubida in balarabe ce asabt ina nufin rana asabar kenan yasa ce maka yawmun lafazin asabtu wani yini ne ubida wanda aka taba bauta masa yahudawa yahudawa ta rana suka dauka asabar to shine yake cewa asabtu yawmun ubida lafazin asabtu wani yini ne da aka taba bauta masa wani yini aka taba bauta masa ranar asabar suwa suka taba bauta masa yahudawa an gane ko wasittu in balarabe yace kuma asittu na'lun humida na'lun takalmin da humida aka je ni an ce humida an je ni shikenan an gane ko ba da godiya ba ba daga alhamdu bane kun fahimta wasittu na'lun lafazin asift an gane na'lun takalmi ne humida wanda aka je fata shi zaka ji a cikin hadisi annabi a makabarta da yaga wani mutum takalmi ce me ya sahibi sifti yani ilkime ko ya sahibi sifta yani ilki sifta yayka ya kai wanda ka sa takalmi biyu da na hagu da na dama da na hagu ka cire takalman ka kaga annabi yayi amfani da lafazin asiftu yana nubin me takalmi karanta ahkamul jinai da ga albani ya tarijin hadisin da sauransu kun gane ko asiftu ma'aikin Allah ya kira takalmi da suna me asiftu kaga larabcin laraba kuma ya samu sa hannun wa haka ya zama larabci har tashin kiyama asiftu na nubin me annalu in nace da kai nawul ne sift ina rufin ka bani mai takalmi halli siftaika ka tare mai takalminka an gane ko khud sift ka dauko mai ka dauko takalmi ij'al sift ka sanye mai ka sanye takalmi wasubtu nabtun wujida in kuma balarabe yace asubtu subtu nan kuma wata bishiya ce wujida akan same ta fi ma'mare ko a gida ko a gonan da aka gyara shine ma'mar gona ko gidan da aka gyara an gane ko gurin da aka gyara aka raya shi shine ma'mar aw sabsabi ko kuma daji inda ba a gyara ba shine sabsab as-sabsabu daji wanda yake ba a gyara shi ba bai zama mu'ammar ba al-ardul mu'ammar shine الارض المعمره هذا مش كو معمر الارض منيني اجي من كرنت الارض منيني مؤنثه ده كذا اجي الارض المعمره ان غني بذاك تجي الارض المعمر با dan ajiya mun karanta a cikin albulga cewa al-ardu muannasat an gane ko so kasar da aka gyara akai gida ko akai gidan gona ko aka gyara wurin dai ana iya samun wannan bishiya na asut an gane sannan aka adaji ma akan samu asut sab sabikena ina fatan mun gane da kyau as-sabtu kaga Allah ma ya yarda cewa Allah ya faɗa lafazin as-sabtu a cikin alqur'ani ko idya'aduna fis-sabti ista'tihim itanuhum yawma sabtihim shurra'a sai ce me wa yawma la yasbituna la ta'tihim kaga Allah sai da mai ta lafazin as-sabtu haso a cikin wannan nan aya cikin suratul a'raf daka asabtu yawmun ubida wasibtu na'lun umida wasabtu nabatun wujida fi ma'marin aw sabsabi kun ga yana nan to sai bambanci tsakanin as-sahamu da as-sihamu da as-suhamu musallatin kenan ko as-saham da fataha as-siham da kasara as-suham da dhamma kun fahimta لشدة الحر السهام وللنبال كل سهام ولضياء الشمس السهام في مشرق أو مغربي لشدة الحر السهام إرانا تسنني أغني أنا تمت سهام rana ce me a dazu ko mun karanta me ake ce ma hirra yawa kaga harara kenan ine da asalin kalman hirra an gani al-harratu al-harratu al-hijara wal-hirratu al-harara wal-qurratu al-mukhtara min muhsanat al-arab an gani ba mun karanta wannan dazu ba to yanzu ma gashi ashe as-saham ana nufin me shi ma shiddatul harri an ga ne tsananin yanayi ko kace as-saham ko kace me al-hirra dai yana nufin zafin zafin yanayi na rana walin walin nibali qul siham to ina kibiya da ake harbawa an ga ne shine annibal ai ko kibiya da ake ke harbawa to balarabe kan ci mai siham an gane a lokacin da aka saukar da yawa ko allai yahur ko innahu dhanna allai yahur innahu dhanna allai yahur lokacin da aka saukar da wannan nan aya innahu dhanna allai yahur so larabawa da yawa ba su san menene hara yahuru ba kun gane so sai suka shiga kauye suna tambaya me ake nufi da hara yahuru al-hauru a ɗaya daga cikin ƙauyaku da wurin su ya shiga sai cin ma yara suna wasan kibiya sai wanne cilla kibiyar shi sai ta yi sama sai ta dawo to da wani ya cilla nashi sai ya ce kada sahmi an yahura kada sahmi an yahura yara suna wasa shi ya zo ne ya tambayi dattawan gari ya fito daga bariki ya zo kauye don ya tambayi larabci a fassara masa kalma ta me ta larabci hara ya kuro alhauru to kafin ma ya shiga garin sai ga rana wasa a bayan gari wani ya cilla kibiyar shi sama da ta kusa dawa yana kallanta haka yana kallanta haka sai ce kada sahmi ayyahura kibiya ta ta kusa ta me ta dawo kenan yace bukatar sa ta biya kenan yahura ai bi ma'ana yarji'a an gane to haka sai amfani da lafazin wato kada an gane kada sihami ai yahura as-siham shine me kibiya shine as-siham an fahimta as-siham wa shiddat wato wa lishiddat haka ne lishiddatil harri as-saham wa linnabali kul siham wa lidya ash-shamsi suham fi mashriqin aw maghribi hasken rana ko a gabashin ko a gabashin ko a yammaci ana ce mai suham as-suham shine me shine hasken rana wallahi kun gane as-suham wannan kalma na nufin hasken rana to za a bambanta mana tsakanin da'watun da du'watun da du'watun an gane wa da'watul abdi du'a wa du'watul mar'i du'a wa du'watun ma suni'a li aqli waqta talabi wa da'watul abdi du'a in ba wa daga hannu ya roki Allah to sunan wannan a larabci adda'awat roko an gane adda'awat in ka sa wa dalun fataha da'awa roko kuma akwai da'awa na kai kira ko shine wa da'watul abdi rokon da bawa zai wa ubangijinsa an gane addu'a kenan da bawa zai yi mun ubangijinsa ana ce masa da'awa shine wa da'watul abdi du'a addu'a da bawa zai yi sunan wannan a larabci da'awa wa du'watul mar'i du'a in mutum yayi iddi'ai yayi iddi'ai cewa abu kaza nashi ne kun gani al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankara al mudda'i shine wanda ya da'awa mallakan wani abu an gane ko da ƙarya ko da gaskiya shi yake cewa al mudda'i sunan kuma al iddi'a da'awa ana masa yi a ce da'awi an gane shi yasa ake cewa wato shi yasa ce wa diddiwatul in ka ji an ce diddiwa diddiwa mutum ya da'awa wani abu nashi in ba a bashi ba ya kai kara shine diddiwa an gane wanda yake wannan kuma ana ce mai mudda'i ismul fa'il din shi kenan diddiwa ana masa yi a ce adda'awi haka da an ce wa da'awi ma lam tuqam 'alaiha bayyinatu fa azhabuha adiyau in ji mai hukamiya an gane wa da'awi mutun yayi ce abu kaza nashi ne wani ya ga wani abu a hannun kai ce ba naka bane nasa ne ana kiran wannan didiwa jam'in sa ba da'awi an gane da'awi ma lam tuqam 'alaiha bayyinatu matukar ba a kawo shaidu ba fa ashabuha adiyau duk masu wannan didiwa din kawai suna iddi'ai ne dan Allah kun gane wa du'watun ma suni'a du'wa kuma shine abincin da aka yi lil akali dan aci waqta talab a lokacin da aka nime ku kuna ji duk lokacin da aka kira walima aka yi abinci aka kira ku zo ku yi walima me ake cewa wannan abincin eh du'watun wa du'watun ma suni'a lil akli waqta talabi wa du'watun du'wa ma suni'a shine abincin da aka yi lil akli waqta talabi an yi wannan abinci ne dan a ci ana ji ko a wani lokaci da aka nemi a zo a ci wato balarabe dai in yace da'awa yana nufin addu'a du'wa an gane yana nufin mutun ya yayi da'awan mallakan wani abu kun gane ko duwa kuma na rufin me abinci da wasu malami suna ganin ana kuma cewa da'awa ana dafin abincin da aka kira ku dan ku ci za aka yi abinci aka ga yaci jama'a dan su ci abincin ana ci ma wannan abincin me da'awa amma asali du'a da'watun addu'a du'watun idda'i mutun ya nemi a ce wani abu nashi ne du'watun kuma fa to nan za a bambanta mana tsakanin asharbu da ashirbu da ashurbu asharbu jam'un nudama asharbu jam'un ko asharbu jam'u nudama wa shurbu hazzun qusima wa shurbu fi'lun ulima wa qila ma'ul inabi asharbu in balarabe yace asharbu jam'u nudama an gane ko a wato annudama uli annudama asali ace nudama ya cire wannan alhamza amma asali ya ake annudama uli saboda lallura ce ta waka waɗanda ake ce musu nudama shine wanda aka kayyace su su sha wani abu yanzu in aka zauna a dining aka ije drinks an gane galibi in baki suka zo da me kake tarban su da drinks ka wannan a bashi juice wannan a bashi yogurt wannan a bashi isoctis wannan a bashi da kasera wannan a bashi pepsi wannan a bashi kaza to in ana wannan shan sanda aka yi hada a wuri ɗaya haka kowa na shan wani abu to sunan wannan group din masu wannan abin da suke sha din sunan su nudama annudama'u sune waɗanda suka tattare suke shan wani abu koda kuma giya ne suke sha ba in dai suna shan wani abu sunan su me nudama an gane kana a cewa lastu minhum lastu minan nudama bana cikin waɗancin masu masu muka ce shaye-shaye kaga zai dauke wani ma'ana yawa ba ma in aka tattare dai ana shan wani abu sunan sa me annudama an gane ko so shine ana yace asharbu jam'u nudama ashar jam'u nudama wato aka samu shar 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 ruwa kenan asharbu ko ka sha ruwa ko ka sha wani dai drink wani abin sha shi ake cewa ashar an gane ko asharbu kawai shan abu balarabe yace asharbu yana nufin me shan wani abu wa shurbu hazzun qusima amma in aka karkasa lokaci da kwanakin sha kila kogi ne aka ce daga karfe 8 din safe zuwa 9 ka zo ka ɗibi ruwan ka sha da gonanka ko dabboban ko kuma kai ka hidima da shi ga iyalinka daga 9 din nan zuwa 10 aka ce wani daga 10 zuwa 11 wani in dai aka karkasa ko famfo ne ko bohol ne ko rijiya ce ko wani wurin ɗiban ruwa sai aka karkasa kowa aka baci lokacin da aka yadda ya zo ya ɗebi ruwa don ka a samu cinkoso to wannan karkasawa ka san ka shi ake cin shurbu za ku ji lokacin da Allah ya aiko naqa naqatu salih Allah ya ce lakum shurbu shurbu yawmin wala shurbu yawmin ma'lum kaga shurbu an gane ba a ce shurbu ba dan an ce ba a ce shurbu ba a ce sharbu ba an gane domin asharbu an gane ko shine wato asharbu da fataha asharbu da ashirbu da ashurbu asharbu masu shan ruwa din ne da yawa ake kiran su asharbu an gane asharbu jam'u nudama in aka samu annudama'u wanda suka hadu don su sha ruwa to ana ce musu kuma ashar ko ka ce musu annudama'u ko kuma ka ce musu me asharbu asharbu tattaro masu shan ruwa kenan an gane asharbu kuma kaso ne da ake yi ake ba kowa ka san shi a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza wane ke da shan ruwa shine washirbu hazzun kaso ne kusima da aka raba aka ba kowa nashi washirbu fi'lun ulima lafazon shirbu kuma shine aikin shan ruwa shi yasa yace fi'lun ulima wani aiki ne sananne waqila ma'ul inabi wasu kace a shirbu fa sai shan giya ne yake cewa shirbu shine waqila wasu kace ma'ul inabi sai lokacin da za a sha giya ma'ul inabi giya kenan ruwan giya a gari shine ruwan inabi to Allah kun gane ash-sharbu jam'u nudama wash-sharbu tazzun qusima wash-sharbu fi'lun ulima wa qila ma'ul inabi an gane ko kuwa kiyaye wannan ash-sharbu jam'u nudama wash-sharbu hazzun qusima wash-sharbu fi'lun ulima wa qila ma'ul inabi ash-shar sunaye ne na masu shan me nace ya ayyuka shar ya ayyuka shar nace me kenan eh ya ku masha yaruwa ba lalle ya zama masha yaruwa ba ko masha giyan ma ana ce masa shar ko ma me suke sha kawai albalari me kace musu shar ko kace nuda ma'u an nuda ma'u ko kuma kace musu me ash-sharbu ash-sharbu kuma shine kasanka na lokacin da aka baka ka iya dibar ruwa a ciki kai da alqur'ani yazo da shi ash-sharbu kuma kawai shine ka daga kofi din ka sha ruwa ko ka daga wani mazubi kana shan ruwa da shi an gane ko za a bambanta mana akanin al-harqu da al-hirqu da al-hurqu al-harqu ma qad azuma wal-hilqu hurrun karuma wal-hurqu humuqun wal-hurqu humuqun lu'uma فمنه كنز هربي الحرق خرق ما قد عظم ان كتب العربي يتي خرق يا سنيا يا سنيا فتا ينا نفن تدو هوا يكي تمشي خرق الخرق ما قد عظم كن غانا هوا كو ايه ان كنا توكا تيكي ان اكزو هوا يا كيكي to sunan wannan hawa din al-kharqu an gane tarin kasa inda kasa ya tudu shi yake ce mishi me al-kharqu an gane ko al-kharqu tudu hawa kenan an gane da a ce fastaqbala al-kharqa ya fuskanci me kenan eh bidarrajati kada an yasila ila al-harqi ya kusa je ina ya kusa je hawa al-harqu hawa kenan tudu kun gane in ka fuskanci wani hawa to ana ce masa me al-harqu ina nana ta dan ku fahimci abin ku rike shi wal-khirqu hurrun karuma in kuma ka ce al-khirqu hurrun to dane karuma mai karamci ma'ana al-khirqu mutum mai kyauta sai yake ce mishi al-khirqu al-khirqu mai kyauta in ka zama as-sakhiyyu ana ce ma al-khirq ko as-sakhiyyu mutum mai kyauta ko al-karim ko al-khirqu mutum wanda yake da mai kyauta yasa ce al-khirqu hurrun karuma mutum mai karamci wanda zai baka ba tare da yayi maka gori ba ana ce wannan me al-khirqu والخرق همق اللؤما قل لعما والخرق همق خرق اللؤما فمنه قل ظهربي لا ذري والخرق ان كجب العربي يجي الخرق همق واوا kenan hantu kara sakutuma ki ballo jakkai shi yake ce mishi me irin damalawa sadin nan an gane so sannan asalin al-hurqu wawa wanda yake ahmaq mutumin da yake wawa irin mare gara din nan mare wayo an gane ko ya ke cewa me eh shi yake cewa sa alhurku to amma wanda bai iya sana'a ba shi ma ana ce mishi alhurku mutum bai sana'a bai da sana'a bai iya dinki ba bai iya walda ba bai iya saka ba bai iya noma ba bai yi karatun boko ba da ita ma sana'a ce in ya yi karatun ba ga ya iya sana'a bai yi wani karatu ba ba a rabu ba boko sannan kuma bai iya wayarin ba bai iya kafintiri ba bai iya komi ba to Balarabe kan ce masa hurku an gane akan ce al-hurku daga nan ne aka samar da al-ahraku aka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace me yasa ɗayan ku ba zai sadaka ba kace to ai ba mu da abin da zamu yi sadaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai lissafa nau'ukan ayyukan sadaka da yake fadan ayyukan sadaka da kowa zai iya yi hatta ka saki fuska ka ga dan uwanka musulmi ka masa marmushi ka mishi dariya shi ma wannan sadaka ce sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace au an tasna ali ahraq kuma yana cikin Bukhari da Muslim kun gane ko au an tasna ali ahraq ko ka koya ma al ahraqu al hurqu ka koya masa me sana'a ka je ka samu wani hanto kara wanda bai iya sana'a ba zai koya mishi me ka dai lura ka ce ina takaddanka na NCE babu to yadda diploma nan fa babu to secondary ma fa babu to ka kware a gyaran mota bai iya babur fa bai iya bai iya komi ba to ana ce ma wannan me al-hurqu in ka so kai mubalaga ne ka ce me ahraqu kam si ismu wato sai ga tutabbe al-ahraq da al-hurqu ne an gane al-hurqu yandan kaga al-fadilu al-afdalu kaga sigatu siga ce me ta mubalaga ta mufadala an gane ko hurqu shine suna amma ka ce ahraq dan ai kawo siga me a sigatu tabdil ahraq an gane ko wanda ya kai matuka wajen iya rashin yin sana'a shine al-hurqu hunqul lu'uma wato wawa lu'uma hanto kara fa minhu kaga irin wannan mutum kun za harabi karce na guje kakkai hudare shi wajen hudare zai maka wuta hankalinka kawai tashi an gane ko shi yasa mu gode wa Allah daliban ilimi kai kana dan wani abu annan ka amma a ce mutum ya zama hurku an gane ai kaga akwai matsala to nan za a bambanta mana akanan Allah da alliha da alluha su ne abubuwan da za a yi mai za a bambanta mana allaha alliha alluha fazluka lil mar'i laha wa nashratu lu'udil liha waka wa kishratu lu'udil liha wa jam'u lihiyatil luha bidhammi wal kasri al khubi bidhammi wal kasri khubi adluka lil mar'i laha zargin da kake wa mutum in kana zargin wani an gane to kana ana kiran zargin da kake ma wani laha in kace lahaituhu kana nufin lumtuhu kenan lahani kana nufin lamani kenan ya zarge ni an gane ko la yahafuna laumata la'im kenan la yahafuna laha lahiqun an gane laha lahiqun allahu allaha shine zarge din Allahu kenan an gane ina ko a cikin Ahmad al-Farahidi a cikin wannan littafin shi na Arut ko wannan tabi da aka danganta shi gare shi na Arut nike ganin wani waka gashi yace law kunta ta'lamu ma aqulu adartani adartani inji Khalil bin Ahmad al-Faraqidi an gane ko ko al-Farhudi da akan karanta haka law kunta ta'lamu ma aqulu adartani aw kuntu a'lamu ma taqulu adaltuka lakin jahilta maqalati fa adaltani wa alimtu annaka jahilun fa adartuka wato wannan lafazan adlu din nan kenan adluka zargi lafazan adlu na nufin me zargi akan ce allawmu al'adlu allaha ko kace allawmu ko me al'adlu ko allaha dinna nufin zargi to waje adlu din shine Halil bin Amr Farudi yace law kunta ta'lamu ma aqulu da ka san me nake fadi akan ka azartani da kai min uzuri aw kuntu a'lamu ma taqulu ni kuma da na san irin maganganu da kake yi miyagu a kaina azaltuka da na zarge ka an gane azaltuka kaga can yace azartani da ka san ni me nake faɗa na alkhairi akan ka da za ka yi min me uzuri aw kuntu a'lamu ma taqulu azaltuka in kuma da na san ni abin da kake faɗa to da ne maka me da na zarge ka azaltuka domin azlu na nufin me zargi lakin jahilta maqalati fa azaltani sai dai tunda baka san me nake fadi akan kana alkhairi ba fa azaltani sai kai mun me sai ka zarge ni saboda baka san me nake fada na alkhairi kanka ba wa alimtu annaka jahilun ni kuma na fahimci kawai kai jahili ne da aka fa azartuka shi yasa nake maka uzuri a wajin bada shi da yake mishi abinci law kunta ta'lamu ma aqulu azartani law kunta ta'lamu ma aqulu azartani aw kuntu a'lamu ma taqulu azaltuka lakin jahilta maqalati fa azaltani wa alimtu annaka jahilun fa azartuka an gane to azlu nan gurin shi yasa na kawo maka wannan dan fasara maka shi wannan kalma azluk al'adlu na nufin me zargi shine azluka lil mar'i laha zargin da kake wa mutane zargi kamar allahu me fasaran allahu in ka so ka ce allahu ya kace allaha in ka so ka ce allah zai kace me al'adlu dinna nufin zargi ka zargi wani wa kishratul udil liha ina sassaken itace an gane ko sassake ko duttuga in akai faskare za ka duttuga duttuga ko da me sunan duttugan da larabci eh an gane ana ce mai liha ana kuma ce mishi me kishra 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 duttuga ko sassake kun gane sassake ko a sassako wani itace don ka sassako itacen me sunan sassaken itace alliha ko kishra an gane alliha ko kome kishra sassaken itace ko tuttugan shi wa jam'u likiyatin luha kaga ne an gane laha liha luha me laha laha eh zargi lihafa sassaken bishiya ko tuttukan itace luhafa jam'i na gemu shi da yasa ce wa jam'u lihiya in kana so kai jam'in gemu luha sai ka ce me luha khalaqu luhahum sun aske me gemunan su an gane khalaqu luhahum waffaru li luhahum sun wajata me luhahum gemunan su an gane ko bidammi wal kasri hubi sai dai anan di yadda karanta yayi bidammi ko kace luha a matsayin jam'i na lihiya wal kasri ko kace liha a matsayin jam'i na me na lihiya sai yasa ce maka bid dammi wal kasri asa damma ko asa kasara hubi duk ka dauki wannan a matsayin kyauta an gane shine hubi domin aka ce habaka ana dafin yayi maka kyauta kenan ko habaka yayi mai ya baka kyauta ba ta da gori ba to shine hubi karbi wannan a matsayin kyauta ko ka ce loha in nace loha ne nake nufi annabi abdullahi gemuna in na so kuma zan ce loha ba zan ce me liha gemuna dan Allah kun gane azluka lil mar'i laha wa kishratul udil liha wa jam'u lihiyatul loha bid dammi wal kasri kubi ka gane wala aminu hubi amma ma'ana hubi karbi wannan madayin kyauta to sai zai bambanta mana akanin qastu da qistu da qustu an gane ko al qastu jawrun rufida wal qistu adalun furida wal qustu udun murtada an gane ko eh sai ce me ya'rifuhu wato arfihi haka li'arfihi li'arfihi al-mutayyib li'arfihi mutayyib al-qasdu jawrun rufida wal-qistu adalun furida wal-qistu udun murtada li'arfihi li'arfihi al-mutayyib li'arfihi al-mutayyib al-qasdu in balarabe yace kas zalunci kenan rashin adalci karara an gane injustice shine balarabe ke ce mishi me kasu zalunci jawrun zalunci ne rufida wanda an yi watsi da shi kowa baya san shi wake san zalunci shine alqasu an gane haka da Allah cewa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba haka alqasu zalunci in zakai fitar da ismul fa'il yake ce alqasitu ka gani alqasitu shine azzali wa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba alqasituna azzalimai gungumin wuta ne wal qistu lafazin al qistu kuma adalun furida adalcin da aka fardanta ma kowaye justice me yake ce ma qistu shi ana ismul mafu ismul fa'il din shi fa al muqsitu al mene al muqsitu bi adalci al qasidu kuma eh da aka kakkace al qasid al qasdu sai zaka tsago ismul fa'il din shi ka zaka dauki fa'ilu sai ka ce qasidu an gane amma al qistu in zaka fitar da ismul fa'il din shi fa sai ka ce al-muqsitu kar ka taba cewa al-qasidu kana cewa al-qasitu ka dauki wadannan fa'ilu to zaka maida shi wancan ka zo kana so kai boni to wallahi fa anta karimun qasid fa anta karimun qasid al-qasid az-zalimi kenan an gane ismul fa'il ne na me na al-qasdu amma ismul fa'il na al-qistu shine al-muqsitu an gane to kaji kaman al-khati'u ne da al-mukhti'u al-khati'u shine wa eh oh al-khati'u min zunubi wanda ya aikata aiki ne me amma mukhti'u fa kuskure kaga muna da hata'u muna da akwai akhata ko khata wanda ake mai jami akan akhata sana akwai khati'a an ga wanda ake mai jami akan khataya kun fahimta to muje wal qustu udun murtaba in ka ji an ce qustu kuma udun wata bishiya ce murtaba wanda an yarda da bishiya an gane li'arfihi al-mutayyibi saboda kanshin sa al-arf shine kanshi al-arf shine me kanshi akwai ta bishiya ta tarare ana ce mata qut me yake cin bishiyar turare kustu kustu bishiyar turare kenan an gane ko to sai baitin ƙarshe kenan ko na 20 kenan sai bambanta baba da zumun ji ya ce li arfihi ba li arfihi al-tayyiba tunda ya dawo kan al-arfu din al-arfu wal-irfu wal-us al-arfu riqun tayyibun والعرف صبر يندب والعرف أمر يجب إن ارتكاب الذنب على عرف أنجاني كان شنتراري شد العرف شد العرف في فن الصرف شد الإيش شد العرف وسوم تراري في فن الصرف أنجاني أكون لتابنكو shadal arf wa kuwan turare fi fannu sarf dangane da abin da ya shafi sarf al arf shine turare din yasa ce al arfu riqun tayyiba kanshin turare shi yake cin me arf wal arfu sabrun yundabu al arfu kuma hakuri ne yundabu wanda ake so ai ana ce ma as sabru al hilmu da al'irfu da hakuri yake nufi al'irfu hakuri wal urfu amrun yajibu inda irtikabi dhanabi al urf shine wani abu ne mai kyau ake ce mishi urf zaka ji Allah ya ce wa'mur bil urf ko wa'mur me bil urf a cikin suratul a'raf haka ne خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين خذ العفو كي عفو وامر بالعرف كي امني ده ابو مي كيو واعرض عن الجاهلين كقال الجاهلين ان غاني كذا وامر بالعرف كي امني ده ابو مي كيو دغنا اكو سام معروف الامر بالمعروف والنهي اصل المعروف أي اسم المفعول أما أصل الروت نكلمة يتتمي العرف العرف أصل الكلمة كنا العرف أبو ميكو أنغاني جزا تي والعرف عمر يجب عرف أكوي عرف فانا نعلى عادة في ميبا مبنجز لأونا وانا راون عرف عرف قادو سينو أما تتوليني أنغاني والعرف امر يجب عرف ابو مي كيو wanda wajibi ne ai an gane ko in dartikabi zanabi in mutun ya aikata zanabi sai je wani abu mai kyau wattabi sayyi'at alhasana tabwa in akai abu mare kyau kuma sai a dawo ai mai mai kyau shi yasa ya fada maka wannan to ina ga nan da yake kan baiti nawa na 20 na yau to muje abuje to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah Allah ya kai mu gobe kuma